أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 27 da watan juma'ar akhira shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da 20 da watan 1 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka wancan satin kai afwan an yi kuskure wajen hadin tarihi da gaugawa da taho banin rike nan leka wannan abun gakin na abun ga nawaya da suke aiko data ta wannan ta larabci da tawaran shi a game ina hudu ta wancan satin ba ta satin da muke ciki ba sai zaman an hudu wajen kwana bakwai kuma ciki duka ba wanda ya an karo kenan 20 da biyu ha da bakwai ne da bakwai ina abun na juma'a al-akhira da bakwai na bature kuma 20 da yade hijriya shine 27 ko 27 ba aba da bi bane na bi bane da bakwai zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka as-sunan na al-imam abi dauda as-sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 42 ko 41 ina gani kamar yadda shi wancan littafin mai albarka al-jami'u sahih kahin shi muke ganin muna karanta wannan littafi adatul imam al-bukhari to kuma yanzu dan saboda kasancewar mun samu lokaci mai dan dama littafi uku muke wannan yana samun lokaci mai yawa shi ma sahih al-bukhari kin haka to wannan shi yake sawa in samu wani dan abin da ya kamata mu na muqaddima kahin mu shiga cikin littafin dan saboda wannan manhaj kin da bayanin abin da malamai suke kai shine ilimi ba shi bane ba wai karatu kawai ya takaita bane akan sanin matanin hadisi sanin wannan littattafan da wannan bayanan da manhaj kin na malamai musamman cikin ilimin hadisi shine ilimin wancan wani abu ne wanda yake mafi saukin abu wanda ko yaro ka tsare ka matsa mishi ya rike fasara ya fahimce ta amma wannan shine mai wahala to cikin littattafan nan da dama da yake aika na cikin majmu'at musamman ma na sha'anin hadisi ni huddo su nake yana karance su kamar a haka ake huddo su a irin wannan wanda na huddo na sabke sun kwararu wajen 100 to yanzu wannan ba zai kasance ba a sa su duka bai yiwa a sa su duka to amma ina da gurin duk abin da na karanta na fa'ida na fahimta wanda zai ma wannan karatun hidima ya kara mana haske cikin wasu abubuwa na ilimin hadisi in an hanar da mu shi to wannan sai dai wata hanyar da zan mu bi ita ce hanyar da malamai na zamani yanzu suke nuni duk wani bahasi in ya kasance na zamani ne yana da muqaddima yana da natija natija ita ce takaice abin da ya gabata kamar yanzu in ba ku misali a yanzu mun ga maganganun malamai akan hukuncin wannan ikhtilafu cikinsa akan wannan hadisai biyu na azamna ko ka azama kun ga ai duka maganganun malamai to natijar magana dai menene a ƙarshe zan faɗi mana natijar magana shine ga abinda aka tahi akai to shi ma a cikin bahasi al-ilmi abinda ake cewa natija shine takaice duk ka gudanar da sabani da kaza da kaza amma a ƙarshe dai magana ta ƙarshe menene wanda wannan natija ita ya kamata a jahili ka ga mishi ba sai ka kawo mishi ba wannan dan dalibai ne muke bin wannan mas'alolin muna kawo amma inda wani ne ya tambaya ko kake so ka karantar da shi wanda ba karatu yake ba ba sai ka kawo mishi wancan magana kawai natijar ta ƙarshe kake gaya mishi to wannan littattafan duk wanda ka ga littafi ne na zamani imma na risala takharruj ko ba sai na magister ko na doctora nan fi yawancin sa na malamai ne wanda ƙwararru cikin ilimin da katara cikin ilimin hadisi suke wannan hadisan bai yana da wahala a geho wani in bar shi ya wuce haka shakka dole sai na huddo shi na karanta shi dan saboda kandin da karamta su ka gansu dan karim bai wuce dala 50 dala 40 ba amma ilimin dimbin ilimin da ke ciki ba kadan bane to hanyar da zan bi mu fa'idanta a cikin wannan majalisin da wannan karatutukan shine da wannan bahbuhus din shine karanta natija ta kowane bahasin zan karanto ma kan a yau natija ta wannan littafi sati mai zawwa kuma ga wani nan masalan ni karanto natijar shi shi ma sai mu ji mu fahimta wanda wannan natija zan mu ji ilimi mai dimbin yawa a ciki wanda a ƙarshe duk dirasar da yayi to ya takaice mana abin da yayi tawassuli zuwa gare shi kuma wanda wannan daliban da suke yin bahasi zai taimaka musu da sanin ma me ake nihi da natija cikin bahasi ita ce gadan bayan bahasi ita ce ƙarshen sakamakon abin da ka samu a ciki wannan da zan mu karanta yau dawabidul ihtijaj bil hadis inda al-imam malik ibn anas ka'idodi da sharuddan da al-imam malik ibn anas hadisi he sun cika su yake kasancewa abun aiki ne a wajen shi in bai cika wannan sharuddan da ka'idodin ba a wajen al-imam malik ba zai aiki da shi ba kuma kamar yadda kowace malamai na mazhaba suna da wannan kinsu dawabit kinsu haka kowa yana da anan zan mu ji abinda al-Imam Malik muka yi tawassuli zuwa gare shi wanda wannan babban malamin da yayi wannan bahasin shine Dr. Nuruddin Mas'iri hafizahullahu ta'ala amma zal ala qaidul haya wanda yake karantarwa a jami'a ta wannan kisumu dirasatul islamiyya kulliyat tarbiya al-hayr al-mutatanimi a kasar Kuwait yana daga cikin masu nura da bahasi na kasa gaba ɗaya wanda suka shahi hadisi to wannan bahasin shi yayi shi ba da jimawa ba bai wuce shekaran jiya ne duka ya aiko mana shi jiya na huddo shi al-khatima natijar wannan bahasi yake cewa anna lil-imam malik dawabitun fil ihtijaj bil hadith tadru ala shurudin istar ala fi zalik al-imam malik yana da dawabit din shi sharuddan shi wanda sai hadisi ya cika su yake aiki da shi yana yiwa dukkan su mutakaice su akan sharuda guda uku gabaki daya ma'auni guda uku ne wajen imam malik mi'yarul qabul warawi ma'auni na karban marawaici da ma'auni na tabbatar hadisin kanshi da ma'auni na aiki da hadisin da aka rawaito yace annal imam malik abu na biyu na gaba cewa imam malik ya sharuda fil rawi yana shardantawa cikin marawaici an yakuna adalan da yina ya kasance adali ne kuma mai addini wa saduqan ghayr kazzab mai gaskiya ne ba mai ƙarya ba wa dabidan maharraci ne mutkinan harda ta ƙarshe wa faqihan aliman kuma malami ne ya san abin da yake karantarwa bima yarwihi wannan sharadi ne wanda malik shi ya azama kanshi shi cewa ruwaya in zai yi ta daga wani malami na hadisi sai ya san abin da yake karanta ba a shardanta ba amma shi shardanta ma kanshi bai amsa hadisin mutunin sai ya san abin da yake karantarwa yarwihi fahiman lima'anihi wanda ya fahimci ma'anonin hadisin wa mashahurun bi talabil hadisi ya zama shahararre ne ga neman ilimin hadisi shi yasa yake cewa malamai sun kai nawa a garin Madina ana ji da su ana nuna su cikin da yatsu a wajen awamun nas amma Malik ko zama gurin ɗayan su bai yi dan yana ganin cewa ba a san su ba da neman ilimin hadisi yan shige ne wa Allah ya kuna bitasahul fi tahammulul hadisi wa ruwayatihi kada marawicin ne ya kasance an san shi da tasahulanci da sako-sako cikin sha'anin hadisi da kuma ruwayar shi shi yasa fa al-Imam Malik in yayyo ruwaya daga wani malami ko bincike ba a yi akan cewa siqa ne yana daga cikin kawai ba nuna cewa malamin nan siqa ne a ce Malik ya yayyo ruwaya daga gare shi na gaba Imam Malik yana ganin cewa bayya amsar ruwayar ma da dan bid'a ko daya ihtiyadan lirwaya dan kiyaye ruwaya su wani khawarij mun gani cewa Musa Bukhari yana ruwaya daga abun nan Rafida wanda ba masu da'awa bane haka nan ɗan Mu'tazila da ma wasu wanda suka kasance khawarij da wasu da dama wanda suke da mummuna aqida in sun kasance ba masu da'awa bane zuwa ga bid'arsu to amma Malik babu wannan gaba ɗaya kawai yake baro ruwaya gare shi matukar dai an ce yana da su'ul itiqad to kawai babu ruwan shi da zancen wani sharadi sai yayi kaza yayi kawai ya bari har abada cewa Imam Malik ya shardanta cikin hadisin da za a rawaito ya kasance bai hutaba daga sharuda na gama gari na hadisi sahihi guda biyar kin nan da muka sani ittisal sanad da adalatul rawi da har da su da rishin sujud da rishin illa na gaba Imam Malik yana amsar hadisi mursal amma da sharadi biyu ana ta fada cewa bakin malaman fiqhu cewa al-Imam Malik yana hujja da hadisi mursal amma ba haka sake ba magana take an yakuna mursaluhu adalan wanda yayi irsalin hadisin nan sai in adali ne wala yursil illa an istiqa kuma ya kasance mai irsalin bayya irsali sai daga siqat amintattun marawaita ba daga kowa ba yake yin irsali ya cika wannan sharadi biyu na gaba al-Imam Malik ya shardanta wajen aiki da hadisi kada ya kasance ya saba ma aikin malaman Madina abinda ake nufi ma at-talaqi al-mutawatir abinda a garin Madina tun tashi shi aka sani wannan kuma kan mutun yace wani takalidi ne na mutane ya bar hadisi a mutanen malamai yake wadi na hadisi dan duk wanda zai ji magana a cikin usulul fiqh cewa Malik yana daga cikin usulin shi amalu ahalul Madina sai mutun yayi tunanin cewa ya za a kuma aiki da mutane mutane yana ne malaman hadisi inna sahi kuma shi ma da sharuda da dokokin da ya hauda ba kowane aikin da ya shahara ba kawai zai dauka ce amalu ahalul Madina ne ya aiki da shi inna sahihi anil imam Malik sahihi a cikin wajen al-imam Malik ya shardanta kai ya kasance ya ci karo da wani hadisi amma kamar ya kasance wannan da muka karanta mun ga inda wasu hadisi suka ci karo da wasu sahihai kuma sahihi daga al-Imam Malik bai shardanta ba fil amr bil khabri Allah yukhalifu al-qiyas al-jali kada ya saba ma kiyasi kuma yana gabatar da hadisi da akan kiyasi idan an ci karo da juna da kuma fiyaucin malamai duka ma haka ne wannan daga cikin abubuwan da Imam Malik sune wanda sai hadisi ya hada su ya cika wannan sharadin Malik Allah mushi rahama da jin kai yake aiki da hadisi babu da zan mu tashi babu yajibu alal muazin min taahudi alwaqati baban da ke bayani akan mai kiran sallah ya rika bibiyar lokaci mai kiran sallah wajibin shi ne ya rika bibiya yana bincike akan lokaci hadisi na 513 al-imam Abu Dawud Allah ya Allah mishi rahama yake cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Muhammad ibn Fudail haddathana al-Amash ar-rajul an Abi Salih an Abi Huraira radiyallahu anhu qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu daminu liman lamuntacce ne wal muazzinu mutamman li mai kiran sallah kuma amuntacce ne gami da lokaci sai annabi ya ce Allahumma arshidil ayyima Allah ka shiryar da limammai wa gafil lil muazzinin an tsallake tsallakewa nesa ko ina ah kai nesa ne ba kusa ba ma aka tsallake ba takarda alama bace babu na 27 babun fil iqama babu nake bayanin iqama hadisi na 504 al-imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb wa Abdurrahman ibn al-Mubarak qala suka ce haddathana Hammad an Sumaki ibn Adiyya ha wa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Wahib jami'an an Ayuba an Abi Kilaba an Anas qala yake cewa umira Bilal an umarci Bilal an yashfa al-azan yayi kiran sallah yayi shi so biyu wa yutur al-iqama iqama kuma yayi ta da wutri mara zada Hammadun fi hadisi Hammad ya kara cikin hadisin shi illa al-iqama sai iqama kenan wannan Abu Dauda tamyizi ne bayin alfazur ruwa bambancewa tsakanin lafzin marawaita Hammad an samu karin cewa illa al-iqama a ƙarshe sai nunin cewa a ƙara hadisin iqama ruwaya Hammad kuma har da karin cewa illa al-iqama al-imam al-khattabi yake cewa ma'anar shi annabi alayhi salatu wasalam yayi umarni dan a lokacin sa da an ce an yi umarni kawai annabi ne mai umarin babu wani mai yi ban ba shi ba kenan kawai sai wannan hadisi ne wanda kasance lahu hukumul rafi'i kawai yana da hukuncin ka ce annabi yayi umarni dan ba su da wani mai umarnin sai shi yace in rabu al-azan a ce hikima malamai suka ce al-hikmatu fi tasniyati al-azan wa ifrad al-iqama mun ga cewa kiran sallah bibi ake amma kuma iqama sai a yi daya yace malamai suka ce hikima akan wannan bambancewa dan saboda ita shi kiran sallah sanar da ɗan nesa ne ake cewa su zo lokaci yayi to sai ya kasance ana so a maimaita abin so da yawa dan yayi nisa sabanin iqama kuma ita kuma ɗan nan ne da suke zamana ake ma sanarwa to nan ba a buƙatar sai an kawo musu lafuzza masu yawa kawai sai a yi daya kuma ya kasance da sauti an daga sama da iqama ita kuma kasa ake yi kuma ya kasance abun nan iqama azan murattilan wal iqama musri'a kiran sallah a rikan shi daidai da tartili ana yin shi daidai ba da gaugawa ba amma shi kuma kiran iqama ayi ta da gaugawa dan saboda wannan buƙatar wa qad qamatis salah kuma ana maimaita qad qamatis salah dan a wajen iqama ita ce makasudin bizzat a wannan gurin shine hikimar an tsaye da sallah nan gurin ana so wanda kenan da wanda ke nesa yi cewa an tsaye da sallah kenan ayana bukata a gaya mishi haso biyu dan ya tabbatar sabanin abun nan kiran sallah wannan bayani ne na al-imam shume sharhin Abu Dauda Azim Abadi rahimahullah hadisi na 505 al-imam yake cewa haddathana Humayd ibn Mas'ud haddathana Isma'il an Khalid al-Hazza'i an Abi Kilab an Anas misl hadisi wa Haib qala Isma'il yake cewa fa haddastu bihi Ayub nabba Ayub hadisin nan fa qala ce illa al-iqama sai iqama hadisi na 506 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'bah qala sami'tu Aba Ja'far yuhaddisu an Muslim Abil Musanna an Ibn Umar qala yake cewa inna ma kana al-azanu kiran sallah ya kasance ne ala ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratayn a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bibi ake yin shi lafzin shi ma'ana galibin su kuma ake ni wal iqamatu marra iqama kuma daya gaira annahu ya qulu sai dai zai ce kad qamatu salat so biyu fa iza sami'na idan muka ji al-iqama muka ji cewa al-iqama tawadda ana sai mi arwalla summa kharajna ila salah sai mu fita zuwa ga sallah kaga wannan da sun ji iqama sai su tashi arwalla sallah ce ba irin tamu ba sun kace he ka ji kiran sallah iqama da ka tashi kai arwalla kamar kullun ka zan bakatar da ko daya Shu'bah yake cewa lam asma'an abi ja'far ghayra hadhal hadith a wajen malamin nan Abu Ja'far ba taba jin hadisi ko ɗaya ba wajen shi sai wannan daya kenan wannan nassantawa ne cikin malaman shi cewa wannan malamin hadisi ɗaya karantar da shi shi hadisi na 507 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris haddathana Abu Amir ya'ani al-Aqdi yana ne Abu Amir al-Aqdi Abdul Malik ibn Amri haddathana Shu'ba an Abi Ja'far Mu'azzin Masjid al-Uryan mai kiran sallan masallaci ne masallacin Uryan sunan shi ne ba wai tsareci ba mutum zai ce Masjid al-Uryan sunan guri ne a Kufa sunan guri ne a Kufa kala yake cewa samaitu abul musanna naji abul musanna muazzin masjid al-akbar mai kiran sallah na babban masallaci ya kuli yana cewa samaitu bin umar naji dan umar wasaqal hadisi sai koro wancan hadisi babu na 29 al-imam yake cewa babu rajulu yuazzin wa qimu akhar baban dake bayanin mutun yayi kiran sallah kuma wani daban ya tada iqama hadisi na 508 haddathana usman ibn abi shayba haddathana hammad ibn khalid haddathana muhammad ibn amri an muhammad ibn abdullah an ammihi abdullah ibn zaid qala arada annabi sallallahu alaihi wasallam fil azani ashiya annabi yayi nihi cikin kiran sallah wasu abubuwa lam yasna aminha shay'an bi aikata komi daga cikin sa ba ma'ana an so a ce mun ya wuce mun ya gabata an so a ce a kawo ganga ta nasara an so a ce a kawo bukul yahud duka ba ayi ba kala sai yake cewa fa'uri abdullah ibn zaid al azani fil manam sai aka nuna ma abdullah ibn zaid kiran sallah a cikin mahalki fa ata annabi sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya bashi labari fa qala sai ce alqihi ala bilal kama bilal ilqa'in shi fa alqahu alai yammishi ilqa'in shi yana fada shi ma yana fada fa azzana bilalun bilalin yayi kiran sallah fa qala abdullah abdullah yake cewa ana ra'aituhu nima na ganshi wa ana kuntu uriduhu kuma ina nihin shi nima qala sai ce fa aqim anta tashi kai kai iqama al-imam shaukani cikin nailul awdar yake cewa Allah mashi rahama istadalla bihi man qama bi adami awlawiyatil muazzin bil iqama wanda suka yi kawo hujja akan cewa wanda yake kiran sallah ba dole ba shi zai yi iqama sun yi hujja da wannan hadisin gashi wanda yake kiran sallah daban kuma annabi ya ce kai kuma tashi kai iqama wa fi isnadi a cikin sanadin shi akwai muhammad ibn amr al-waqifi al-ansari al-basri da ifi ne wanda al-qattan da ibn numayr sun rauna nashi da yahya ibn ma'in an yi sabani akan shi wasu suka ce muhammad ibn abdullah suka ce abdullah ibn muhammad ibn al-imam ibn abdul bar yake cewa sanadin shi dai yana da kyau yahi sanadin hadisin abdurrahman al-ifriqi da zai zo bai haqi yake cewa sadisi ne salih hadisi na 509 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn umar al-qawariri haddathana abdurrahman ibn mahdi haddathana muhammad ibn amri shaykhun min ahli al-madina min al-ansar qala sami'tu abdullah ibn muhammad qala yake cewa kana jaddi abdullah ibn zaid kakana abdullah dan zaid ya kasance yuhaddisi yana bada hadisi labari bi hadha al-khabar da wannan hadisi mun gana al-khabar yazo da ma'anar hadisi qala sai yake cewa fa aqama jaddi sai kakana yayi iqama kaga wannan ya tabbatar da cewa wanda yake kiran sallah daban mai iqama daban hadisi na 510 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana abdullah ibn umar ibn ganim ana abdurrahman ibn ziyad ani al-ifriqi annahu sami'a ziyad yaji ziyad ibn nu'aym al-hadrami annahu sami'a ziyad ibn al-haris al-sudai yaji ziyad ibn haris al-sudai qala yana cewa lamma kana awwal azan subhi yayin da ya kasance farkon kiran sallah na asuba amarani ya umarce ni ya annabi yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam fa azantu sai nayi kiran sallah faj'altu aqulu sai na fara ina cewa uqimu ya rasulullah ni zan yi iqama ya ma'aikin Allah faja'al inzur ila nahiyatil mashriqi sai annabi ya fara yana kallon dabarar gabas ila alfajr zuwa ga alfajr fa yaqulu la sai yana ce a hatta iza dal alfajr hasida alfajr yahto nazala sai ya sabko fa baraza ya bayyana summan sarafa ilayya sannan ya tahi gare ni wa qad talahaqa ashabahu yani tafatawadda sahabban shi sun risku yana nihin sai fatawadda ayi arwalla fa arada bilalun an yiqima sai bilal yayi nihin yayi iqama fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akha suda'in dan uwan suda huwa azana shi yayi kiran sallah wa man azana fa huwa yaqimu wanda yayi kiran sallah kuma shi zai yi iqama qala sai yake cewa fa aqamtu sai nayi kiran sallah sai nayi na tada iqama yace amma zance akan kun ga wancan hadisin na baya ya tabbatar da cewa mai kiran sallah yana iya zama ba shi bai yi iqama nan kuma gashi wani ya so yayi annabi ya hana shi yana cikin mukhtalaful hadis wanda an samu cin karo da juna dole irin inda aka samu mukhtalaful hadis mushkilul hadis ko kuma in tafsiri ne mushkilul ayat dole suna buƙatar tahriri na malamai in ba nan ba kuskure ake akan su magana akan wannan mas'ala ta biyu fa banal hadisu in kana da'ifan wannan hadisin ko duk da mai rauni ne ya tabbatar yana da shawahid wa in kana ta shawahidu da'ifa duk da shawahir kin nashi shi ma masu rauni ne cewa iqama haqi ne ga wanda yayi liman wanda yayi wannan kiran sallah wa ma warada fi khilafi hadisin sahih ba a samu hadisi sahihi ba da yazo ya saba ma wannan hadisin shi wannan da'ifi ne wancan da'ifi ne amma wannan da'ifin yana da shawahid wancan kuma na baya bai da shawahid cewa man azana fa huwa yaqimu kenan yake bayanin rinjayarwa a cikin subulus salam sharhin bulugul maram yace wal hadisi dalilun ala anna al-iqama hadisin dalili ne akan cewa iqama haqi ne ga wanda yayi kiran sallah wannan shi bai kamata bai amshe mushi wannan haqi sai karfafa wannan hadisin na babe da lafazin ibnu umar yake cewa mahala ya bilal fa inna ma yaqimu man azana ma dalla bilal igaugawa wanda yake kiran sallah shi yake iqama kaga ya samu karin karhi daga magana umar wanda dabarani hudo shi da akili da abu shaykh duk da ya kasance abu hatim da ibnu hibban sun raunana shi shaukani cikin nailul awdar yake cewa hadisin cikin sanadin shi akwai abdurrahman ibn zaid ibn an umul ifriqi daga ziyad ibn al-hadrami daga zaid ibn harith sudai tirmizi yace mun san wannan hadisin ne daga ifriqi kawai ifriqi ko mai rauni ne wajen malaman hadisi yahya ibn sa'id al-qaddan ya raunana shi Ahmad yake cewa bazan rubuta hadisi ba har abada daga Ifriqi. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yake cewa yuqawi amrahu, lamarin shi yana da dan karhi. Wai qulu yana cewa muqarabul hadis, yana kusar kusan hadisi, wannan martaba ce ta karshe wajen jarhi. Wal amalu ala hadha inda ahlul ilm, malamai dai akan wannan suke aiki cewa wanda yayi iqama shi ya kamata ya kira sallah. Al-Imam al-Hazimi yanzu anan na muku bayanin cewa cikin nasikh wal mansukh na hadisi Hazimi yana da littahi. To Allah ji kan Hazimi a cikin nasikh wal mansukh yake cewa wattafaqa ahlul ilm malamai sun yi ittifaqi fi ar-rajulu ya'zun cewa mutum idan yayi kiran sallah wani shi yayi iqama cewa ya halitta amma ana magana ne akan wane yahi dacewa yace lamarin dai duka akwai sauki cikin shi Malik da malamai da dama sun ga akan cewa da malaman Madina da Abu Hanifa sun da Abu Sa'ur sun tahi dukkan su akan cewa lamarin abu ne mai sauki wasu malamai sun tayi akan cewa wanda yake kiran sallah shi zai iqama Shafi'i haka yake cewa idan mutum yake kiran sallah yace ina so ya jibunci iqama shi kamar yadda dai yayi bayani mas'ala ce yake cewa Hafizul Ya'muri yace wal akhadh bi hadisi Sudai aula min hadisi Abdullah ibn Zaid as-Sabiq ayi riko da hadisin Sudai shi yahi cancanta gami da hadisin da ya gabata na Abdullah ibn Zaid wanda ya gabata kenan wanne yake ne wannan na cewa man azana fa huwa yaqimu shi yahi cancanta a dauke shi ayi aiki da shi duk wanda yayi iqama yayi kiran sallah shi ya cancanta ya tada iqama duk da unwanin shi yayi sallah bata samu matsala ba amma dai an saba ma khilaful aula ne an saba ma abinda da an yi da haka yake babu na 30 al-imam yake cewa babu rafa'u sauti bil azan baban da ke bayanin daga murya da kiran sallah in za a yi kiran sallah a daga murya Al-Imam an-Nasa'i ma yayi babu kan cewa babu sawabi ala rafa'i sauti bil azan baban da ke bayanin wajen kiran sallah daga murya kanta ladanta daban doriya akan ladan kiran sallah hadisi na 511 al-imam yake cewa haddathana Habs ibn Umar an-Namiri haddathana Shu'ba an Musa ibn Abi Usman an Abi Yahya an Abi Huraira an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'azzin yughfaru lahu ma da sautihi mai kiran sallah ana gahurta mishi matsayar sautin shi wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabs dukkan wani bushashshe da danye yana yi mishi shaida cewa yayi kiran sallah wa shahidu salati yuktabu lahu 25 salah wanda ya halarci sallah ana rubuta mishi sallah 25 wa yukaffaru anhu ma bainahuma kuma a kankare mishi abin da ke tsakanin biyin ma'ana salatul jami'i yake ne tsakanin ta kuma salatul jami'i az-zuhr la'asr ta kankare wannan kuma sanannen abu ne cikin wani hadisi Al-Imam Mulla Ali Al-Qari a cikin littafin shi Mirqatul Mafatih Sharh Mishkatul Masabih Masabihus Sunnah amma sharhi na Al-Hafiz Al-Bagawi mujallal wajen 11 a ciki yake cewa was sahih anna lil jamadat wan nabatat wal hayawanat ilman wa idrakan wa tasbihan abinda yake mana nunin cewa cikin hadisin nan busassun abubuwa da daki da katanga da burgi dukkan su suma suna tasbihi kuma suna da idraki Allah ya sa suna jin abubuwa suna ji duk abin da za a yi gashi nan hadisin annabi ya ce suna jin mai kiran sallah kuma har ma su mishi shaida kaga ya nuna cewa suna da idraki shi yasa Allah yake cewa inna min halama ya habitu min khashiyatillah kan duwatsu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi bagawi yace Allah mishi rahama Abu Mas'ud Bagawi yace wa haza mazhabu ahli sunna, wannan shine mazhabin malaman sunna, abinda ke nuni akan wannan kalamu zai kura da tayi magana da saniya da tayi magana da wurin su da dama dan dabi'a sun tai akan ƙaryata irin wannan hadisan akan cewa taya za a yi dutse yayin shaida, taya za a yi kura tayi magana, duka hankali suke sai su ƙaryata abun. Hadisi na 512 yake cewa haddathana al-Qa'anabi an Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda kai muqiza muka yi muqiza da su, wannan yana daga cikin asahul asanid, yake cewa izanu diya bis sala, yanzu nan wani yana aya daukan bahasirin da kuwa taku ta kare qudil amr allazi fihi tastabtiyan, wanda yake da bukata yana daukan ka gani asahul asanid fi kitab sunan Abi Daud, asahul asanid ka bi su ka dauke su wanda ya kai bahasin majistar akan cikin sunan da Abi Daud, wani ya dauka cikin sunan Nasa'i wani, amma hi ban kai dirasa kaga akwai kuma sun ishe ka daidai abinda zaka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azanu diya bi salati, idan an yi kiran sallah adbara shaydanu wa lahu duradun, shaydan sai ya bada baya yana iska, iska mai sauti ita ake cewa ad-durad, hatta la yasma'u ta'zin, har sai ya kasance bayyajin kiran sallah. Fa iza qudiya nida, idan aka gama kiran sallah aqbala sai ya fuskanto, hatta iza suwiba bi salah, sai an yi kiran sallah an yi iqama adbara sai ya bada baya, kenan da kiran sallah da iqama sune bai so kunnan shi yaji. Hatta iza qudiya taswiba, har sai an gama kiran sallah aqbala har sai ya fuskanto, hatta yahdura bainal qalbi wa nafsi, har ya rika sa wasiwasi, shine yahdura khatar ba dan zancen zuci, ya sa wasiwasi tsakanin mutun da zuciye shi, wai kula shaydan ya rika cewa uzkur kaza, katina kaza, lima lam yakun yazkur, da abinda canda bai tuna shi ba, sai cikin sallah yayi ta tuna cewa kai mun yi randevu da wani, akwai kaza da zan mutai mun gama, duka shaydan yake ta sawa. Yace hatta izallu ar-rajul, har sai mutun ya kasance zalla al-wasu, wannan ce su abin nan baban nahau al-wasu kana da sauransu. Yace in yadri kam sallah, ma yadri kam sallah, bai san ba ma abinda ya sallata. Yace hatta yad a wata ruwaya wata nuskha yace hatta yadilla ar-rajul, har sai mutun ya bace in yadri kam sallah, bai san ba ma miye sallata, nawa ya sallata, kenan mai manta ma raka'a nawa yayi, wasiwasin wannan shi yake sa. Malamai sun yi sabani, sun yi magana sabawa cikin maganar akan cewa menene hikimar da yasa shedan yake tserewa in ana kiran sallah, lokacin da yake kiran sallah da iqama banda jin qur'ani, da jin qur'ani da zikiri cikin sallah, ai cikin sallah ma akwai zikiri, amma kuma yaji daure yake jin shi amma yake kiran sallah. Sai suka ce yana gudu ne kawai dan kai ma mai kiran sallah shaida da ta gabata a cikin agoba kiyama, kai ya zama cikin wanda zai yi shaida akan alheri, sautin mai kiran sallah an ce da aljanu da kaza da kaza duk in sun yi shi ko yana cikin aljanin. Waqila wasu suka ce annal azanu du'a'un ila salat, kiran sallah ai kira ne zuwa ga sallah wadda ta tattaro akan sujada wadda shi ya kiya akan ta, sababin sujada ya halaka, kenan ku ana kira da azo ai sujada sai tahiye shi kan ma yaji ambatanta. Ibn Battal yake cewa yana kamar a ce tsoratarwa ne gami da huta daga masallaci in an ji kiran sallah, dan kakkai kama da shedan koda ka sallaci la'asar inka, amma sai aka taho mutanen da zasu yi sallah kai sallatinin kayi ta kana masallaci, da an fara kiran sallah ka tashi ka huta, malamai sun hana dan zakai kama da shedan, kama kwatance ce ne da shedan wanda da yaji kiran sallah gudu yake. Babi na gaba na 31, babun ma yajibu alal muazzin min ta'ahudul waqti, baban da ke bayanin abinda ya wajaba ma mai kiran sallah bibiyar lokaci. Mai kiran sallah wajibin shi ne ya rika bibiyar lokaci, ya nura ya gano lokaci balle mun zuwa an samu mantar komai ya zo cikin sauki. Hadisi na 513 yace haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Muhammad ibn Fudayl haddathana al-A'mash ar-rajul an Abi Salih an Abi Hurairah qala, yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imamu daminul liman lamuntacce ne, wal muazzin mu'taman, shi kuma mai kiran sallah amuntacce ne. Allahumma arshidil a'imma, Allah ka shiryar da limammai, wa ghafir lil mu'azzinin, kai gafara ga masu kiran sallah. Al-imamu al-Khattabi Allah mashi rahama da jin kai yake cewa malaman lugha suna cewa ad-daminu min kalamil arab ma'anahu ar-ra'i, a maganar larabci an ce ad-damin kawai shine mai kiwo, an bashi kiwo ma'ana, daman shine kiyayewa, liman shi an bashi nauyin kiyaye sallan mutane, adadin raka'o'in ta da adadin abinda ake samu akan mutane, abinda ake nihi al-imamu daminu, daga an shiga sallah ya san cewa shine direba, su cewa raka'a nawa muka yi sujada nawa muka yi bata shahe su ba hakin shi ne shi zai kiyaye wannan abubuwan wakila wasu kace ma'anahu kamar yadda koda ka shiga motar wani koda kai ka iya tuki ba kai ka iya ce mishi ba takaburki can in kaza can ma ruwan ka zama kake shi zai ta abin da ya kamata to haka liman yake ma mutane wadamanu ar-riaya ma'ana shi wasu kace shine ya kiyaye adadin raka'o'i da salloli wasu suka ce ma'ana shi shine addu'a kira ne zuwa gare shi akan cewa in zai tashi yin addu'o'i cikin sallar shi kada yake banci kanshi kadai ya sayo su a ciki walaysa allazi yujibu al-garama min hadha bi shay wa qad ta'awwala qawmu ala anna ma'ana tahammulu al-qira'a wa sun tai akan cewa shi yake dauke musu qira'a a cikin kowane hali haka nan kuma yake dauke musu tsayuwa idan sun tarro shi a ruku'u idan ka tarro liman yana ruku'u kaga ya lamunce maka wannan tsayuwar baka yi ta tsayuwa har kuni ne amma gashi yake ka tarro shi shi ya dauke maka wannan nauyin liman ci daukan nauyi ne ba karami ba mu'tamin shi yasa a cikin wani hadisi annabi alaihi salatu wasallam da yana bayan tsoro hadisi ne sahihi duk wanda ya san shi baya ta rigirgir kin limanci ba annabi alaihi salatu wasallam yake cewa in ya kyautata da tashi da taku ce daidai in kuma ya munana tashi tabbace ku taku ta yi daidai matukar ba wani abu bane da ya kyarar kuna gani ni kuskure kuka kyale shi da kun bashi limanci kun bashi wuka da nama direban ku ne zuwa ga Allah in yayi kuskure can shi yamma kanshi in kuma yayi garaje yayi wani abin da yake na kuskure ne na ganganci na da gangan shi ya zille ku ku wuce ku bar shi a kwance al-Imam Tibi yake cewa wal muazzin shi ma na da sharhin Mishkat wal muazzin aminun fil awqat ya'tamidu an-nasu ala aswatihim fi salati wa siyam wa sa'iru raza'if al-mu'aqqata yace mai kiran sallah shi an amince mishi mutane shi suka dogara akan shi wajen jin sautin shi akan sallar su da azumin su da sauran wasu abubuwa yayi as-sala a tsaye da cin abinci kaga wannan zan musan cewa ba karamin nauyi ba su ladan nan suke yi wanda awamun nasu mu anan sun dauka cewa daga an yi as-sala an tsaye da cin abinci to wani ladan kin bai kiyayewa da hutawa al-fajr tunda ka san haka ne to wajibinka ne ka kiyaye hutawa al-fajr dan sai ka haramta ma wani dorere bai sai baji yake yi musamman tsahin mudibi suke da an yi kiransu an yi as-sala shikenan an rihe cin abinci babu magana to kaga wannan cutar su zakai kai subhanallah ibn al-malik yake cewa Ibn al-Malik yake cewa muazzin mai kiran sallah amintaccen mutane ne akan abin da ya shahi su suka dogara wajen sallah da makamantan wannan dan su suna yana hawan guri manisanci sai ta saurare akan ya ba su hukuncin cewa al-fajr ya huto ko kaza shi suka dogara da shi to amana ce ba karama ba hadisi na 514 al-Imam yake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali haddathana ibn Numayr an al-A'mash qala yake cewa nubitu an bani labari ana abi salih daga abi salih kala yake cewa yawancin hadisin akwai el magana shi yasa da an ce ar-rajulun an abi salih yana da el magana yace wala urani illa qad sami'tuhu minhu an abi huraira banni ganin sai kasancewar hadisin nan na jiyo shi ne daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza yace fa zakara mislahu sai ya ambaci irin wancan hadisin babu na 32 babul azani fokal manara baban dake bayanin kiran sallah saman hasumiya hadisi na 515 yake cewa al-Imam Abu Daud haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Ayyub haddathana Ibrahim ibn Sa'ad an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Urwata ibn Zubair an imra'atin min bani Najjar wata mace daga bani Najjar kala take cewa kana baiti min adwal baitin haulil masjidi gidana ya kasance mafi tsawon gidajen dake kewaye masallaci masallaci an kashe da ma'arifa masallacin annabi take ne dan lokacin ba wani masallacin da za a ambata ba irin nan bane da an ce masallaci a ce wanne na ina wanda saboda a Madina wake da wani masallaci zamanin annabi banda shi fa kana bilal yu'azzinu alaihi alfajr bilal ya kasance yana kiran asuba a gurin fa ya'ti bi saharin fa yajri sai zo da asuba ya zamana alal baiti akan gidan yanzur ila alfajr yana dubawa alfajr fa idza ra'ahu idan ya gashi tamatta sai ya taku ya cire ya cira summa qala sannan sai ya ce allahumma inni ahmiduka ya allah ina gode maka astainuka ala quraishin ina neman taimakonka akan quraishawa an yuqimu dinaka su tsaye da addininka karat tace summa yu'azzin sannan sai yake abun nan sai kiran sallar shi nan gurin yake cewa tamadda shine tamaddada sai ya ja ja ba na tahiyya ba na kafa ba jan kiran sallah kamar ayi shi da daidai kamar yadda ya gabata dai at-tamaddid a cikin abun nan rubutu da karatu yace kare take cewa wallahi ma alimtu kana taraka halilatan wahida ban taba sanin baya bar hazihi kalimat wannan kalmomi ko so daya a kullun da yake hawa ma'ana gidanta a kusan masallaci yake kuma gidanta ya hi gurin kowane gurin saman tudu to in yazo daidai gidanta yake hawa ya hawo ya duba ya ga alfijir shin ya huto ko bai huto mu duba mu ga kiyayewa alfijir kin ba a kasa ba zai hawo wani tudu ya rika duba ya samu tabbas shin alfijir ya huto dan amana ce tace ha in ya hawo ma ina jin shi yana wannan addu'o'in dan abin da ya ci mushi rai Quraishawa da suke kare ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sai yayi wannan addu'a tace ina jin shi bai taba barinta ba ko dare daya yawa babina 33 babul muazzin yastadiru fi azanihi baban dake bayanin mai kiran sallah ya jijjuya a cikin kiran sallar shi hadisi na 516 haddathana Musa bin Zaid al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Musa bin Isma'il haddathana Qais ya ibn Rabi' ha wa haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari haddathana Waqi'u an Sufyan jami'an an Aun ibn Abi Juhayfa an abihi qala yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makka nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka wa huwa fi qubbatin hamara'u min adamin yana cikin qubbashi ja ta hata al-adam tace hata fa kharaja bilal fa azana sai bilal ya huto qubba dan karamin dan kewayin daki da ake bata kai hema ba fa kharaja bilal dan kago karami ba sai bilal ya huto fa azana sai yayi kiran sallah fa kuntu atatabba'u famuhu sai na kasance ina bibiyan bakin shi ha huna wa ha huna nan da can ina bibiyan bakin shi nan da can tana nihin dama da hagum dama da hagum summa kharaja qala ce summa kharaja sannan ya huto annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra annabi yana da tuhahin shija yana da tuhah shija yace burudun yamaniya ta bargo na yaman kidriya wadda ta kasance ta kidriya ce wa qala yake cewa ra'aitu bilalan kharaja ila al-abdahi naga bilal ya huta zuwa ga abda kidriya nan nisba ce zuwa ga kabila kidr wata alqarya ce a kusan baharai yace ra'aitu bilalan naga bilal ya huta zuwa ga abda fa azana yake kiran sallah falan ma balaga hayya ala salah yayin da yake hayya ala salah hayya ala al-fala lawa unqahu yaminan wa shimalan sai karkata wuyan shi dama da hagum walam yastadur bi juya ba ba gaba dan shi juya ba kawai kan shi yamma haka kuma nan ma kan shi mushi haka dama da hagum ba ganga jikin duka ya juya ba summa dakhala sannan sai ya shiga fa akhraja al-anza ya huddu il sanda karama wa saqa hadisahu sai ya koro hadisin nan gurin abin da yake so ya tabbatar mana mu nura da kyau akwai kuskuren da ake yi wajen kiran sallah wajen karkatar da wuyan nan dama da hagum wani zai ga cewa tun daga harkon kiran sallah ne za a yi a mai kiran sallah yana tsaye yana kallon gabas sak yana kallon alqibla inda zai karkaci dama da hagum kawai gurin hayya ala salah hayya ala al-fala ga hadisin nan in yazo hayya ala al-fala yayi daya a dama hayya ala al-fala yayi daya a hagum hayya ala salah yayi daya a dama hayya ala al-fala yayi daya a hagum ya kare daga nan ba wani juyawa sauran kuma daga harko da karshe kusa yayi sai yana kallon alqibla sak kuma juyawan ma ba juyawa da jikin shi ba kamar dake cikin hadisin nan juyawa da wuyan shi kuma dan saboda hikimar shine dan yan nan su ji hayya ala salah daya yan nan ma su ji hayya ala fala daya dan kai zamana yan nan kade aka ba ma ko kuma wanda suke gaban shi kade suke ji lokacin can da ba mikuro to malamai sun yi sabani da aka samu mikuro wajibin shi ne yayi haka nan tunda mikuro ta isar ba haika karkata wuya ba za a ji to malamai suka ce asalin sunnar dabbaka ta kake ba ruwanka da zancen cewa an samu mikuro ko kaza ba wai hikimar bace kadai cewa dan ajiyar da mutane annabi in yayi umarni da ayi kaza hikimar cewa dan ajiyar da yan nan ne annabi ya hada malamai ne suka ce a ganin su haka ne annabi yake nihi to kenan ba an takaita mishi magana annabi ba a ganin su tabbayyana cewa ba haka yake nihi ba kuma ya zama an rushe wannan sunna wanda shi ba haka yake nihi ba wanda wannan yana da wahala a cikin hadisin nan abinda zan mu nura ba sanin mu bane kowa san cewa annabi ya hana sa jattuha to ha jawur annabi alayhi salatu wasalam ya hana ta to wannan yana daga cikin mukhtalaful hadis can ya hana a sa tuha gashi nan kuma an gaishe cikin hullatun hamra jattuha jawur annabi ya huto a cikin ta to wannan mukhtalaful hadis ne wanda kamar yadda yake ta fada abu ne mai wahala jama'a da dama sun halaka akan mukhtalaful hadis su ƙaryata wancan su dauki wannan alhali kuma sun inganta to malamai suke ta juhudi kinsu suke tajhurkin su akan wannan mas'ala. Al-Imam yake cewa gaban da yasa kuma nake yawan bayani akan su, yawaita akan muktalaful hadith, dan risala ta tare kora bisa kan muktalaful hadith ne. Masail kinta na an-nazari abubuwan nan da suke da sassar kakkiya mai yawa, amma kuma in mutun ya fahimce shi abu ne mai sauki. Yawa mutun ya kafa kafa in yaji irin wannan abubuwan, koda baka san abun ba kai bincike ba, to amma in ka ji abun ka san cewa jan aiki ne, ba haka ba kawai zan ce kaza ne. To wannan al-Imam Shawkani cikin Nailul Awdar, Allah mashi rahama da jin kai, yake cewa wa qad za'ama Shamsuddin ibn al-Qayyim anna al-hurratul hamra burdani yamaniyan mansujan bi hududin hamrin min as-sud wa galadafi. Anan gurin zan musan malamai cewa ba su bar kowa ba, duk yadda Ibn al-Qayyim yake shakun dumni a ilimin hadisi. To amma al-Imam Shawkani nan gurin cewa za'ama Shamsuddin ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim ya raye cewa dan asalin za'ama in ka ji malamai sun yi amfani da ita, za'ama ana nihin maganar baka yarda da ita ba, duk da Allah madaukin sarki yana amfani da ita da matsana kala kawai a wani guri. Za'ama da ma'ana kala, ko kuma za'ama da ma'ana cewa ya raye cewa kaza, wanda wannan rayawa ba haka nan bane. Shi yasa yace za'ama allazina kafaru allan yub'asu, kaga sun raya, raya wannan ƙarya ce ba haka nan bane. To yace Ibn al-Qayyim ya raye cewa hullatul hamra kin nan ya kasance bargo ne guda biyu wanda aka kera su daga Yaman, da zane wanda yake ja, da zane wanda yake hududun humrin ja ma al-aswad tare da baki. Amma ce Ibn al-Qayyim yayi kuskure anan, abinda yasa, abinda Ibn al-Qayyim yake kokarin kauce ma hutawa cikin jattuha wadda annabi ya hana, sai kokarin fassara cewa hullatul hamra ana nihin hulla wadda a jikinta akwai ja, ba ja gaba ɗaya ba, wanda da dama suka jiyo su malaman hadisi sun tafi akan wannan ra'ayin, wanda yace kuskure ne tsantsa. Inna hakanat hamra ja ce, bahatan ja ce, ja'ur in ji Shawkani, kuma wannan sananna ce. Yace ba zai boye maka sahabi ya sufanta da ta cewa ja, yafi kowa iya larabci, haka Shawkani yake cewa. War jawabu abinda zanmu ce, zanmu dauke shi akan cewa ja na hakika ake nihi ja ne tsantsa, kuma ba zanmu koma zuwa ga majazi ba, matukar muna da zanmu dau magana akan asalinta, akan hakikarinta. An ce hulla hamra, yace wani ba zai zo ya ce mana ba a ba ja ake nihi ba, ana nihin da ja a jikinta. Ba zan miyar ba sahabin da yace hulla hamra balarabi ne. Yace fa in arada zalika hullatul hamra, in yana nihin cewa hullatul hamra cikin littattafan lugha, to a ina ya samu wannan? Ba zai samu ko ɗaya ba. Wa in arada bizalika, idan yana nihin cewa hakika ta shari'a ne, a shar'ance ana nihin hulla ce mai ja a jikinta, to hakika shar'iyya ban mu amsarta da da'awa kawai. Hadisi ya zo, aya ta zo, ka ce mu kazaƙin nan kaza ake nihi, mu ce a'a. Yana girmama hawa Ibn al-Qayyim, amma nan da ke yayi kuskure ba zai sassauta ba. Yace wajibi ɗaukan maganar sahabi akan lugha ta larabci tsantsa, ba majazi ba, kawai mu ɗauke ta akan cewa nan ja ake nihi. In yi so iyaka mu nemi mahuta daban, amma ba mu shiga tawili ba. A cikin Fathul Bari yake cewa annabi Filibus, a bar dimi da Allah bayan nan, annabi Filibus al-humri sab'atu mazahib, mu sani cewa akan inji Fathul Bari Ibn Hajar yake cewa malamai sun yi magana bakwai akan sa jattuha. Na farko suka ce ya halitta a sa gaba ɗaya kawai, a sake ko duka ne ko kuma kaza, kawai ka sa daidai ne, babu matsala. Ya zo daga Ali, mazhabin Aliyu da Talha da Abdullah ibn Ja'far da Bara da wasunsu da dama cikin sahabbai, da Sa'id ibn al-Musayyib da Naha'i da Sha'abi da Abi Kilaba da jama'a da dama, don wannan hadisin suka hujja da shi. Magana ta biyu wanda suka ce an hana gaba ɗaya daga ciki, Hafiz bai nasta ba magana kowa ba a cikinsu, ya ciro ta da cewa wasu sun tafi akan haka. Magana ta uku cewa an karhanta wanda yake jani ja'ur, karhantawa ba haramtawa, karhantawa ba wanda ya kasance ba dan rini ne, wanda yake an rina shi, kama wannan jan na malam kaga ba ja bane, ur wanda za a ce an hana ya kai dan rini wanda ba ja'ur bane. Yace wannan kwa ya zo daga Tawus, daga Mujahid da abun nan Aba. Na hudu wanda suka ce an karhanta sa ja ga baki daya, in mutun dan saboda ado da shuhura ne yayi shi, amma in dan ya sa ne cikin gidan shi yana aikin shi, wannan babu matsala, yana cikin aikin shi. Wannan magana ce ta dan Abdullahi dan Abbas. Magana ta biyar cewa ya halitta sanya wanda ya kasance ga zaranta da aka dumka ta da ja aka rina shi, ja ce amma zaranta da aka rina ta ba ja bane, wannan ita ce magana da Khaddabi ya karkata akai. Magana ta bakwai wasu suka ce ikhtisasun nahayi bi ibn Asfar al-Misbuhu ila ahadi, yake cewa sa wannan jan wanda aka rina shi da masara ja wanda aka rina shi da masara ibnu hajar bai nasaba wannan magana ba ga kowa na bakwai takhsisul man'i bi saubi takhsisul man'i bi saubi at hana cewa tuha hana hanin an hana shi gami da tuha wanda ce isa ba kulluhu dukkan ta ja ce wur amma wanda ya kasance jikinta akwai wani launi ja to wannan babu hanawa to wannan sune maganganu guda bakwai wanda al-imam ya kawo su a nan gurin wanda wannan mas'ala wasu sun dauke ta wani malami ya dauke ta yayi littafi ma guda akan ta mas'ala sanya jantuha tsakanin masu hanawa da masu halitta da maganganu da dama da ya kawo abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mana ganhara wassalamu alaikum warahmatullahi